Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Batun yiwuwar faɗaɗa ƙungiyar tsaron NATO shine tattaunawar yau Asabar za ta maida hankali a kai, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke kan hanyarsa zuwa birnin Berlin domin halartar taron ministocin harkokin ƙasashen wajen ƙungiyar tsaron NATO. Shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin sun bayyana amincewarsu ta shiga ƙungiyar ƙawancen, wani matakin da zai cika burin ƙasashen na yankin Scandinavia a matsayin martani ga mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Juma'a cewa ƙasar Turkiya ba ta goyon bayan shigar Finland da Sweden ƙungiyar NATO, yana nuni da abin da Turkiya din ke kallo a matsayin taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yi kamar ƙungiyoyin 'yan bindigan Kurdawa. Jama'an Amurka sun ce suna aiki domin samun cikakken bayani ga matsayin da Turkiya ta ɗauka, yayin da suka ce Amurka tana goyon bayan shigar Finland da Sweden cikin ƙungiyar NATO idan sun zaɓi yin hakan. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Biden ya ce ya tattauna da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson da Niinisto na ƙasar Finland akan wannan batu. A hali da ake ji kuma, dakarun Russia sun yi asara mai yawa sakamakon halin da Ukraine ta kai, wanda ya lalata wata gadar da suke amfani da ita don ƙetara wani kogi a gabashin ƙasar, a cewar jami'an Ukraine da na Burtaniya, wata alamar da ke nuna ƙoƙarin da Moscow ke yi na ceto yakin ya ci tara. Rundunar sojan saman Ukraine ta fitar da hoton bidiyo na abin da ta ce wata gadar fantun Russia da ta lalace a kan kogin Savetsky Donets, da wasu da dama da aka lalata, da kuma motocin sojin Russia da suka lalace a wurin. Rundunar ta ce sojinta sun nutsar da 'yan Russia da ke kan gadar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia ta yi asarar gagarumin makamai masu muhimmanci na rukunin bataliya guda a harin da aka kai a farkon wannan mako. Ƙungiyar bataliyar Rasha mai shirye dabaru ta kunshi dakaru kusan 1,000. Akalla mutane 26 sun mutu a jiya Juma'a, yayin da gobara ta tashi a cikin wani bene mai hawa 4 a kusa da tashar jirgin ƙasa a wata unguwar yammacin birnin Delhi, a cewar sanarwar 'yan sanda. Hotunan talabijin sun nuna hayaki na fitowa a tagogin gidan, yayin da masu kashe gobara ke taimakawa mutane da suka makale a saman gidan. Kana ɗaruruwan mutane suna kallon abin da ke faruwa. 'Yan sanda sun fasa tagogin benin suka kubutar da mutane da ke ciki, kana wasu sun jikata kuma an kai su asibiti, in ji sanarwar 'yan sandan, wadda ta kara da cewa an kai mutane 12 a asibiti. Ginin wadda ke bada hayar ofis yana kusa da tashar jirgin ƙasa a unguwar Mutka da ke yammacin Delhi, kuma yana da tazarar kilomita 23 daga babban birnin ƙasar India, New Delhi. Sama da mutane 50 ne aka ceto, kuma 'yan sanda sun ce jami'an kwana-kwana na ƙoƙarin shawo kan gobaran, kuma motocin ɗaukar marasa lafiya na can na gudanar da aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, jami'an gudanarwa na kamfanin haƙar ma'adinai Natural Valley Mining Corporation da ke ƙasar Canada sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na lokacin rani da aka yi ba zato ba tsammani a watan da ya gabata a ƙasar Burkina Faso. Lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 8 da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar ma'adinan ƙarfin zinc na Fekwa. Ana ci gaba da gudanar da aikin ceto tun bayan ambaliyar ta ranar 16 ga watan Afrilu, sai dai babu wata tattaunawa da masu haƙar ma'adinan da suka ɓata, kuma ba a san ko wani ya tsira ba. Idan aka yi la'akari da lokacin rani, zahiri yake babu tsabanin samun ruwan sama, amma kuma sai aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, in ji Henfrey, mataimakin shugaban ayyuka na Trivalli. Ya ƙara da cewa ruwan ya tsallaka ɗaya daga cikin gadojinsu ya karya shigen kariya. Ba mu kaɗai ba ne abin ya shafa, har ma da al'ummomi da ke kusa da mu ruwan saman da ya sauka gaba ɗaya ya shafe su.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya huce, canjani ke kawo rabon wani 'yan uwa, mu ta'o mi kyakya ta nishadi sada zuwa. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau da jin wannan wakan ka san da muka dosa
eh gaskiya ga waka ko tayi ma da kwarei da gaskiya
ai mako da shige aka yi ranar iyaye mata ta duniya ba
eh ranar iyaye a duniya gaskiya
yawa to gaba ɗanta wannan shirin yau zamu karrama iyaye ne mata sabili da haka gaishe gaishe da zamu baki ɗan su gaishe gaishe ne daga mata zuwa iyaye mata
sunana Madina Dauda ina taya mata na duniya murnar wannan rana da aka kebe domin mu Allah ya raya uwa a duk inda take. Allah ya taka wa uwa a duk inda take. Allah ya ji dan waɗanda suka riga mu. Allah ya gafarta musu. Waɗanda ke raye kuma Allah ya ƙara yawan shekaru masu albarka.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Halima Abdurrauf. Ina murna da wannan ranar ta iyaye mata ta duniya, kuma ina jinjinawa iyayenmu da suka ba mu tarbiyya ta gari. Allah ya ba ku gidan aljanna. Wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina matukar farin ciki da wannan rana ta iyaye mata ta duniya. Kasancewar iyaye mata abu ne da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba. Rayuwa dole sai da su ake yi. Kuma ni gani nake alware rana guda ɗaya ma bata isa ba, domin kullum ni ina matukar godiya da irin tarbiyyar da na samu wurin mahaifiyata, irin jajircewar da ta yi. Kuma wani lokaci baka iya sanin abin da ake maka sai ka girma. Ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ga waɗanda su kuma babu nasu iyayen. Allah ya jaddada rahama a gare su. Mu kuma da muke raye, Allah ya bamu iko mu yi abin da kuma mu kwatanta abin da namu iyayen suka yi.
Masu azancin magana suka ce mata iyayen giji. Sunana Hawwa Umar, ina murna da wannan rana ta iyaye mata ta duniya, kuma zan yi amfani da wannan damar in jinjinawa dukkan dokacin mata na duniya. Kuma ina kira ga mazan ma, idan kana da ƴa ko uwa ko mata ko kanwa ko yaya, to gaskiya a ba su kulawa ta musamman. Kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan dokacin mata na duniya, kuma ina musu fatan alkhairi baki daya.
Sunana Husaina Muhammad, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Maiduguri a Najeriya. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon murnar wannan rana ga iyaye mata a duk faɗin duniya. Ine wa ɗaukacin iyaye mata murna da wannan rana. Allah ya kawo mana albarka da kuma ci gaban ƙasashenmu. Mata da mazajensu suka rasu, suka kuma bar su da ƴaƴa. Muna fata Allah ya ba su dama da kuma ƙarfin riƙe ƴaƴa da aka bar musu. Allah kuma ya ba wa iyaye mata damar ba wa ƴaƴa tarbiyya ta gari. Allah ya albarkaci dukkanin wasu al'amura na gari da mata suka sa a gaba. Mata da suke mawuyacin hali, muna roƙon Allah ya kawo sauƙi al'amuransu. Mata da ba sa kan hanya madaidaiciya, muna roƙon Allah ya ɗora su a kan daidai. Allah kuma ya albarkaci mata a dukkan inda suke a faɗin duniya.
Sunana Hajiya Balaraba Abubakar Sule. Ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mamana Hajiya Ladi Sani Kwantagora da ƙanwarta Hajiya Husaina Sani Kwantagora da autansa Hajiya Salamatu Sani Kwantagora. Bayan haka kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gida Kwantagora, wato Hajiya Salamatu Maga Takadda da Hajiya Ramatu Tukura da Hajiya Hafsatu Tukura da kuma Hajiya Hawwa'u da Mary. Hawa, yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke Kaduna garin Gwamna, wato kamar su Hajiya Hassan Sani Kwantagora da Addabinta da Hajiya Safiya Inuwa Jibrin. Ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki da muka yi zaman arziki da su a East Lansing, Michigan, irin su Professor Sawai da Liverpool Tasi da Hajiya Salamatu Maman Yutra da kuma Hajiya Jamila Maman Idris. Hawa, yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki na iyaye mata kamar nan, irin su Professor Mrs. Olori Sanya da Dr. Hadiza Burusu da Hajiya Safiya Adam. Ina masu barka da zagayowar ranar iyaye mata.
Suwar fata alheri ga Mama Hajiya Hawwa a garin Kirya Maradi da Mama Joshua ƴan Kaji Kano, sai Mamar Bimbo a kasuwar Gama da Madam Tina a Ibadan. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Nafisa Mustafa Mama Usman da Zainab Hashim Gumel Mama Khalid da Maryam Garba Maman Sile da Saratu Daniel Maman Uwani sai Hajara Tahomdet Maman Nantab da Joyce Jack Maman Josh da Florence Nkwe Maman Nini sai Tani Abdu Maman Samir da Tasindi Gata Maman An sai Roda Gata Maman Gata da Salomi Datti Maman Datti sai Binta Datti Maman Tani gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Bara'atu Haruna Maman Baffa da Malama Halima Usman Maman Isiyaku sai Malama Hannatu Dauda Tanko Maman Bash da Hajiya Aya Malama Talatu Maman Hadiza sai Hajiya Hawwa Bello Kirfi Maman Humaira gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Adama Abubakar Maman Aminu da Malama Binta Gata Maman Abida sai Lois Daniel dan Ladi Maman Idi gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Ladi Banyami mai gari Maman Hawwa da Hajiya Larai Hammadu Maman Amina gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Anisa Ibzangin Maman Elvin da Rahila Adamu Maman Aisha gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Malama Jamima Jedi Gata Maman Abbas da Malama Hannatu Bello Maman Esther sai Malama Hawwa Isiyaku Akanta Maman Manu gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Abu Alisa Salibawa Maman Jamila da Malama Rabi Roda Sule Auta Maman Sa'ade sai Malama Agure Baiko Maman Kande da kuma Ladidi Zainab Yahaya LYB Bakori gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lanto Bawa Maman Jummai da Shamsiya Kiramu Maman Aisha sai Nafisa Garba Maman Hassan da Husaini da Rabi Dalladi Maman Sadiq gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hawwa Haruna a Kano da Hajiya Husaina Adamu da Hajiya Maimuna Ismail da Hajiya Binta Lawal da Hajiya Basira in charge ta dialysis unit a Kano da Malama Maman Jamima Isa Yabadi da Asabe Gwadabe Maman Iliya sai Salamatu Baraya Datti Maman Aisha da kuma Sa'ade Haruna Abdullahi Maman Ummi da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar a bari ya huce da kuma taradar mata zuwa ga waɗannan manyan matan da zan fara da su da farko Hajiya Maimuna Nunu magajiyar sarkin Zango Kumasi da kuma Hajiya Hawwa Mai Zango magajiyar sarkin Hausawan Accra sai kuma Hajiya Hausatu Gadon Famfi magajiyar Nima a nan birnin New York da kuma Hajiya Salaha Maman Sadiya a Kano sai kuma Hajiya Hawa Lawal Dan Karima Maman Bulukiya da kuma Hajiya Fauziya Umar Maman Sulaimin sai kuma Hajiya Mamata Maman Salimu Ayelwa Kumasi da Hajiya Amina Mai Dare Maman Musa Kikat da Hajiya Bailau Laraiba Maman Suraiya da kuma Umma Ummu Dukko Maman Sadiya da Hajiya Zulai Dukko Maman Sadiya da Hajiya Fatima Mi Dukko Maman Ammatu da Hajiya Maimuna Mrs Dukko Maman Baba sai kuma Hajiya Mami Hawa Dukko Maman Mafa da kuma Hajiya Madina Dukko Maman Samira duka a birnin Kumasi
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa ga iyaye mata ga Habiba Habu Usman Maman Hafsa da Salamatu Sama'ila Maman Nazir sai Masi Kefas Leka Maman Hezekiah da Hannatu Awari Maman Janet da Maman Sarah Mavira Maman Yunis sai Saratu Sani Bature Maman Mbiu gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Maman Fadila Dokoki Tsiga da Maman Nahe Gada Shika Allah ya sa Gada Shika na haka ne sai kuma Hawwa Bawa Fiki Maman Wini da Dr. Lami Bakari Maman Ladidi da Amelia David Juris Maman Jona da Rose Luka Fito Buba Maman Barnabas gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Elizabeth Tukan Mamman Ima da Hannatu Yunusa Garba sai Rifkatu Ayuba Leslimbo Maman Babangida da Salamatu Danjuma da Habiba Musa Barau Maman Sadiq da Esther Iro Mamman Maman Ayu sai Tabita Sada Maman Abdullah da Alheri Ilyas Dauki Maman Abida sai Hannatu Peter Atiku Maman Glo da Jumma Yusuf Sadiq mamar Jani Allah ya sa haka ne. Sai Alisa Inuwa Noma mamar Babangida da Jummai Shu'aibu Juga mamar Steven da Agwarai Baiko mamar Yunana da Salamatu Ejimbe mamar Sofia da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Umma Alilaya Umar Dukku mamar Chamba da kuma Hajiya Sadiya Dukku mamar Isa da Umma Sadiya Aminu Bebeji mamar Yushau da Haji Yakubu Baris mai matasa a birnin New York mamar Rabi da Haji Yakubu Rantawaye mamar Fiddaus da Hajiya Rukayya Gladys mai sayar da zannuwar a Tabba a Alaba Kumasi da kuma Hajiya Ramatu Mr. Elegi Boutique mamar Taufik da Hajiya Fauziya Adam mamar Junior a London da Hajiya Ramatu Alaska a London sai kuma Hajiya Kubura Alhaji Barauke na mamar Rayya da kuma Umma Minnawar Dukku mamar Marzuk da Hajiya Rukayya mai sakura mamar Mugis da Hajiya Zainab matan Malam Mahe mamar Princess da kuma Sister Amina Bebeji mamar Hajiyar Ghana a Sabon Zango Accra da kuma Fauziya matar Mamun mamar Halifa da fatan sun waye gari lafiya.
To baba kullum muna fada cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
kaga ne ka dan kuwa
bamu taba yin gaishe da yawa irin haka ba
amma duk haka
bon gama kasuwan nan da gaisuwa ba saboda haka bari mu dire da waɗannan
kalmomi ba kasuwan
ba kai ko ina ba kila bangare ɗaya na kasuwan muka shiga. To bari mu dire da waɗannan kalilan Shamsiya Ishaya na Kwari mamar Abbas da Saratu Indusa Turaki mamar Indis da Hannatu Andrew da Lagin mamar Bitum sai Tamar Daniel Madaki mama Musa da Halima Ibrahim Madaki mama Lidiya da Hawwa Sha'aibu Adwa mamar Yakubu da Hadiza Shehu Maina mamar Joshua da fatar an yi bukukuwan ranar iyaye mata lami lafiya
Allah ya yi
na mutane shekara ta 2023
amin summa amin.
You fit get another husband or you fit get another mother.
Baba yau labarin da zan baka labari ne da wani bazazzage
to
tunda ranan mata ake yi baba
eh gaskiya
labarin wani bazazzage ne wai ya ba matarsa kaza ya je so kaza ya so kazarsa babba ya kawo matar ta dafa mishi
to
sai ya ce mata wai amma idan ta dafa kar ta ci ko kadan
kar ta saka
a bazazzage da da rowa sai ce mata in ta dafa kar ta ci ko kadan sai ta ce mishi to shikenan ta dafa kaza tana dafa kaza kanshi ya bude mai gida shikenan tana girki a kitchen ta shiga daki kenan mai gida ya kasa daurewa sai ya bude tukunya ya fisgo cinya daya zafi ya kama shi ya sa aljiyu ya ruban daki
lalle ba gaskiya inda za a ji a ci damar ce duk
ba inda zai boye
damar kaza inda za a ji a ci a shi ji ke
sai ba daki da cinye gaza baba sai ita kuma mata ita ba ta shiga daki kanshi
ya ishita
ita ba ta dan bude tukunya ta fisgo fuffuke to koya za ta nuna miki to ba ta ci ba tunda ya ce ga ta ci ho ba sai ki ban ta ba ita ba ta fisgo fuffuke kaza baba
wayo Allah
ita ba da ta juya na
bata ga kowa ba
dan ita ba ta boye ta ci da ba kaza ina za ta nufa ita ma sai wuf
je
ban daki
to ya da kare
da ban gaza gashi ta ya fuska yana ci ta isa shi sai ta same shi yana ci yana fama cizgan
cinya
cinya kaza da ta haka sai ta ce mishi to dama na kawo maka ne domin ka hada ka cinye
Ha, 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 kaga wannan da bana da ta ya shiga sosai kuwa
da mu ga mishi ce da ma na ka maka ne ka na ga cinye sai kuma kunya ta kama ji ta kama ji na sabon da zai ce sai ya ce mata wai ai na dan fusgo ne dan dana in ji ko gijiri ya ji
eh ya gwada gijiri da ai ba za ta yi
ba sai shi gaban daki na shi ne na dan fusga in ji ko gijiri ya ji to baba da mai gidan nan da mata wanne ne cikin sai fu ba da hujja ko kwara
din ai matan nan ta ba da hujja ko kwara kwarai kwa
jon ai mata ba zai ki ba ne baba
kwarai kwa
wala ba shi ne na daga bana hannun ta bili da haka yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta yi da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.